أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. بايا حق أموا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أقول جزيف ina so zan yi wani dan ta'aliki ko in dan haska kadan akan wata mas'ala da wani dan uwa dazu ya kira ni yake min tambaya akan ta, shine hukuncin yin bawali a tsaye a saboda samun a yace kamar ya saurari wani malami yana magana akan hukuncin yin bawali a tsaye, har yake danganta haka zuwa ga sirna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama cewa Annabi alaihi salatu wassalamu yayi bawali qa'iman. To abu na farko da zan fara faɗa shine masu cewa sirna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yayi bawali a tsaye suna dogara ne zuwa ga wani hadisi wanda al-Imam al-Bukhari ya rawaice shi a cikin sahihin shi wurare mabambanta, al-Imam Muslim ya rawaice shi da wasu ma daga cikin marwayata bayan waɗannan, da isnadi zuwa ga sayyidina Huzaifa Allah ya ƙara masa yadda cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ata subaqata qaumin fa bala qa'ima, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo wata bola ta wasu mutane sai yayi bawali a tsaye. To waɗanda suke tafiya akan wannan hadisi shi kadai suna halatta yin bawali a tsaye, to ya kamata su sani cewa wannan hadisi lalle akwai shi, kuma hadisi ne ingantacce a mafi ƙwalƙwaluwar darajar inganci ba ku shakka. To amma akwai wasu hadisai su ma waɗanda suke ingantattu ne a wanda kuma suka ci karo da wannan hadisin. Daga ciki akwai hadisin Jabir wanda al-Imam an-Nasa'i ya rawaice shi wanda yake cewa naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an yabula ar-rajul qa'ima, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana mutum namiji yayi bawali a tsaye. Kaga wannan hadisin yazo da hani, yazo da hani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sannan akwai hadisin sayyida Aisha Allah ya kara mata yarda wanda al-Imam al-Bukhari da Muslim da Tirmizi da Nasa'i duka sun rawaice shi, ko kuma a'a akwai riwayan akwai al-Imam Ahmad ibn Hanbal, akwai al-Imam an-Nasa'i, akwai al-Imam at-Tirmizi, Abu Dawud da dai bai same shi ba. So wannan hadisin sai da Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa man haddathakum anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bala qa'iman fala tusaddiquhu, koma waye yazo yace muku manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi bawali a tsaye tace kar ku gaskata shi, koma waye. Wannan hadisi shi ma ingantacce ne. Akwai hadisin sayyida Aisha har wayo Allah ya kara mata yadda wanda al-Imam an-Nasa'i shi ma ya rawaice shi da kuma al-Imam Abu Uwana shi ma ya rawaita hadisin. Sai da Aisha take cewa ma bala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qa'iman munzu unzila alaihi alquran, tace tunda aka saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama alqur'ani to bai ƙara kuma yin bawali a tsaye ba. Wannan hadisin sai da Aisha ne. Yan uwa musulmi, idan muka kalli waɗannan hadisan duka waɗannan da hadisin sai na Jabir da hadisin sai da Aisha Allah ya ƙara mata yadda na farko da na kawo ban da take cewa man haddathakum anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman fala tusaddiquhu, hadisin Jabir shine na har rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an yabula ar-rajul qa'ima, hadisin sai da Aisha guda biyu na ka wannan man haddathakum anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman fala tusaddiquhu, wanda yake shi ma ingantaccen hadisi ne. Sannan da hadisin wannan nasai da Aisha na biyu ma bala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'iman munzu unzila alaihi alquranu duka waɗannan hadisan sun ci karo da wancan hadisin na Bukhari da Muslim da sauransu to amma shin idan aka samu ta'arud bainal ajilla ko bainal dalilai menene malamai suke yi akai na farko suna kokarin jam'u sai an yi jam'un a hada hadisan sai iya bada ma'ana tare wani bai soke wani ba to shi aka fi suna cewa aljam'u aula min at-tarjih idan aka rasa yaki zama an samu jam'u sai a koma sai a fara tunanin to ya za a yi a gane nasikh da mansukh ana bukatuwa zuwa ga tarihi idan wannan bai samu ba sai a koma sai a sake neman to ya za a iya yin tarjihi to waɗannan hadisan hakika da buƙatar tarjihi ya taso za a iya tarjihin hadisin Bukhari wancan na hadisin Huzaifa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hata subaqata qaumin fa bala qa'iman da a ce tarjihi za a iya rajjaha shi saboda ya kai kulkuluwa a cikin inganci to amma ba a buƙatar wani nasu jamme abinda aka fi so a samu shine jam zai samu a hadisan guda biyu ko in ce a dalilan guda biyu dalilan yi da dalilan shi ne dalilan da yadda za a yi jam'u a ciki shine tunda maganan jam'u kafin mu zo nan ya kamata mu san wani abu al'adar larabawa kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine mata in za su yi bawali suna tsugunawa maza in za su yi bawali suna yi a tsaye wannan shine al'adar larabawa ta ina aka gane haka ta hadisin al-imamu an-nasa'i da ibnu majah wanda dukansu sun ruwaice shi da isnadin su zuwa ga abdurrahman ibn hasana yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tsugunni zai yi bawali sai shi abdurrahman yake ta sai muke ta unzuru ilaihi yabulu qa'idan kama tabulun nisa qa'idan ku ji da kyau suce da Allah kalli yana yin bawali a tsugunna irin yadda mata suke yi kaga daga wannan hadisin sai ya fahimtar da mu abu guda biyu idan aka ga namiji yayi tsugunni zai yi bawali mamaki ma ake yi na biyu da yace kamar yadda mata suke sai aka gane ashe mata ne suke tsugunnawa in za su yi bawali amma ban da maza an gane wannan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo sai ya hana ga hadisin Jabir naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an yabula ar-rajulu qa'iman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana namiji yayi bawali a tsaye sai dai ya tsugunna ashe sai ya zama na shari'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ta sanya yin bawali da aka iske maza na yi a tsaye yanzu shari'a ta hana annabi ya hana bayan ya hana a kauli sunna kauliya ko sai kuma sunna fi'liya shine baya yi shine sai aka samu hadisin sayyida Aisha radiyallahu anha guda biyu na farko tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda aka sabkar masa da alqur'ani bai kuma kare yin bawali a tsaye ba na farko na biyu ma sai ta karfafa zancen tace duk wanda ya baka labari cewa sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yana yin bawali a tsaye karka gaskata shi koma wane ne yanzu me muka samu sunna kauliya ta tabbatar da hanin yi a tsaye sunna fi'liya ta tabbatar sai da Aisha tace tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka sauka masa qur'ani baya bawali a tsaye na biyu tace har ma wata na tabbatarwa ce duk wanda ya faɗa maka yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bawali a tsaye karka gaskata shi dan haka waɗannan hadisai in aka kalle su sun ci karo da wancan to ya za a hada da wancan hadisin na Bukhari wanda wasu suka makale wa wuta suke so dole sai sun maida yin bawali a tsaye sunna ta ya za a hada su ta cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ata subaqata qaumi menene dalilin ambatan subaqata qaumi yazo wata bola daga nan sai mu fahimci cewa ashe abin da ya sabbaba wannan halin yanzu akai bawali a tsaye dalili ne dalili ne wasu malamai suna cewa tunda bola ne ta iya wa yahtamil kila tunda ka san yanayin yadda bola take akan tara ta tayi sama ne to dan haka ta iya yuwa idan aka tsugunna bawalin kasa zai yo gangarowa zai yayo baya kaga idan yayo baya zai bata tufar wanda ya tsugunna yadda tufar shi a baya dan ta sitirce bayan shi kuma yana bawali bawalin yana gangarowa yana yowa kasa sai wani ce to me zai hana kuma in haka ne a koma sai a kallo waje inda bawalin zai gangaro yayo gaba sai to ai kuma an yi haka an yi tsiraici ai ka san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya yarda yi tsugunni sai inda za a kare sai gurin da yake da karo dan haka idan ga bola ta yi tudu sai ka tsaya ka juya mata baya ka kallo al'aurarka inda kowa zai gani kenan in kana so al'aurarka ta suturtu duk tudunta ya rufe al'auranka sai dai ka sanya mata gaba ka fuskanci bolar ka fuskanci inda take da tudu to hakan zai sa in kai boli zai gangaro ban san masu saurare na ko suna gane abin da nake kwatantawa ba to dan haka wannan dalilin yasa to Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yayi bawali a tsaye wannan ya inganta cewa an yi bawali a tsaye to dan haka ashe wannan ya faru dan wani uzuri uzuri ne ya jawo akai amma in babu uzuri an hana kuma Annabi baya yi to tunda haka ne mun sani dukan mu akwai ka'ida shahararriya ta malamai ad-daruratu tubihul mahdhurat mahdhurat duk inda darura ta zo takan iske abin da yake haram al-mahzur wani a wani istilahin malamai suna kiran haramun da al-mahzur ko makruhi al-mahzur amma su kira haram to da haka ala ayi hal ad-daruratu tubihul mahdhurat in ka dauki al-mahzur a matsayin haramun to darura takan dauko haramun ta mai da shi mubahi in ka dauke shi a matsayin makruhi shine mahzur darura takan dauki abin da aka ki makruhi ne ta mai da shi mubahi dan haka yau abin da ya faru Annabi alaihi salatu wassalam yayi haka dan uzuri dan darura ta mahallin ba zai bada dama a tsugunna ba amma in ba anan ba in ba anan ba Annabi ya hana kuma baya yi Annabi ya hana ko baya yi to a matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na shari'a wannan ko zan magana da masu kokarin soke hadisin babu bukatar sai an soke hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bawli a tsaye babu bukatar sai an soke akwai fikiwa ciki ai fikihun da ke cikin shi ne a matsayin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama na shari'i shi yake shar'antawa idan yazo misali ni da kai al'ummar musulmi sai muka tsinci kanmu a wani rayuwa a wani wurin da ba yanda za a yi mu iya tsugunawa mai bawali sai ya zamana kuma bawalin ya kama mu ba yanda za mu iya rikewa to ya za mu yi inda manzon Allah bai nuna mana ba tunda mun ruko hadisan da suka ce ya hana to tunda ya hana sai kuma ta kama mu ya zami sai Annabi ya koya mana ya kace duk da na hana kuma ba na yi amma in uzuri ya kama bari ku ga yadda ake sai Annabi yayi alaihi salatu wassalam ashe wannan hadisin sai kawai zamu dauke shi hadisin Bukhari na shi hadisin Huzaifa kulkuluwar matsayin da zamu ba wannan hadisin shine yazo ya nuna mana idan mutum ya samu kansa a wurin da ba zai iya tsugunnawa ba to sai yayi a tsaye ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kutanta mana a matsayin shi na ashari'u kuma yanzu ba sai bola ba mun duk wanda yake yawo a duniya ya san akwai wuraren da zaka iske ban dakunan su wurin bawalin ma wani dan kwami ne ake kawo dan karami wanda sai a tsaye za a yi bawali wurin bawalin ma zaka iske wani dan kwami ne a tsaye ake yi naga wannan har anan cikin Abuja hatta anan ban dakunan National Mosque akwai irin su naga wannan a Masar naga wannan a Morocco da sauran kasashe duk mai yawo ya san akwai irin waɗannan to a matsayin ka na musulmi sai kaje ban daki na wani wuri bawali ya kama ka babu wurin tsugunni sai wannan kwamin na tsaye ya zaka yi da ka samu kanka irin wannan wurin sai ka dauko wannan hadisin na Huzaifa sai ka kawo sai ka dora shi kenan sai kai bawalinka a tsaye babu laifin komai amma idan baka samu kanka irin wannan wurin ba saboda shi manzo Allah sai da ya samu kanshi a wannan bolar sannan yayi to in baka samu irin wannan ba sai ka dauko hadisan sai da Aisha ka dauko hadisin sai na Jabir sai ka dauka Annabi ya hana Annabi baya yi ina ganin a takaice a gurguje wannan shine ta'aliqin da zan yi akan hukuncin yin bawali a tsaye da naji ana ta tattaunawa wanda kuma kamar yadda na faɗa wani dan uwa ne ya kira ni ɗazu da safe yake mun tambayan sai yake faɗa mun abubuwan da suke faruwa saboda wallahi alazim ni ban sani ba ko da yake na taba gani ina dan hawa Facebook haka sai naga wani bidiyo an rubuta wai ka daure ka saurare shi har ƙarshe ko zaka gane hukuncin bawli a tsaye wallahi ban saurara ba wallahi ban saurara ba so dan haka ban san me malamin ya tattauna ba in malami ne ya magana in malami ne ya magana in ko ba malami ne ni ban sani ba amma in malami ne magana ban san me ya tattauna ba na dai sai dan uwa da ya kira ni ya ce min kaji kaji abin da yake faruwa a wani malami yayi fatawan cewa ana yin fitsari ana yin bawli a tsaye daidai ne ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma yayi to bayanin da nake mai sai naga ashe kenan akwai bukatuwa ɗan uwa su ƙara fahimtar wannan hadisin saboda yanzu zamani ya zo da zaka ga ana takara kawunan mabiya sai wannan ya kawo dalili wancan ya kawo dalili wanda ko da an tsaya an yi adalci hadisan manzo Allah ba sa karo ayoyin alkur'ani ba sa karo idan kaga sun yi karo akwai hanyoyin da ake bi a gane ya za a yi jam'i ko a yi tarjihi wanda ba malami shi yake ruduwa sai ce wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza so dan Allah dan annabi nasiha ta karshe ga malamai ku daina kawo abin da za ku rudar da masu sauraron ku masu sauraron ku nan amana ce Allah tabaraka wataala ya sanya a hannayenmu na cewa mu faɗa musu gaskiya cikin dan abin da muka sani dan Allah mu rika yin kokari kar mu maida abin sabani mu rika yin duk mu zama masu kokarin hade sabani ba masu ƙara fadin sabani ba yanzu in ka zo kai ka wannan maganar a cikin al'ummar musulmi ka ce musu wai bawali a tsaye sunna ne tare da kuma kai baka nuna musu a kai aikace ba ai da wanda ya zo ya ce bawali a tsaye sunna ne to gafarta malam sunna ne kuma gafarta malam kai ahlus sunna ne yanzu abin da za a yi daga yau kar ka ƙara tsugunnawa amma kana ta ce mutane sunna ne amma kuma kai baka yi in ya kama ka sai ka tsugunna kila wanda ya shigo masallacin da in malami ne ya zo yi wannan jawabin alwallad da ya shigo da ita masallaci ba a tsaye yayi fitsarinta ba sai dai tsugunna kuma in ya fita daga masallacin ma sai ya tsugunna to yanzu gafarta malam kai kanka ba kai gamsu da abin da kake karanta mutane dan ba ka yi sai ka zo ka bude wani sabani wanda kuma da kai karatu kai adalci zaka isce kwata kwata ba shi da wani shubha wannan karatun bai da kowace irin shubha in ka hada wadancan hadisan da wannan hadisin zaka gane wannan hadisin na Huzaifa hadisi ne da yake ba mu mafita lokacin da muka samu kanmu a wurin da ba yadda zamu yi sai dai mu yi bawli a tsaye kawai amma hani na namiji yayi bawli a tsaye shine aka samu a sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa yayi umarni ya kuma aikata a aikace sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa aqulu qawli hadha واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته